a cikin madan mata yau bakon shi ba muka samu
Maryam Sali
Mallama Maryam abba mu labarin karatu amma a takaice
to ni dai nayi makaranta na a Kaduna na fara primary dina da nursery da muka dawo nan Kano ne sai nayi secondary da university
wani secondary akai
Girkin staff model secondary.
Shin bayan an kammala jami'an ma biyu ke aka yi?
Eh, jami'an ma biyu.
Wani course ake karanta?
Education English.
Abin da kake so ki karanta shi ke karanta a jami'a?
A'a. Da farko da lo nake so, second ina ba su kaiwa. Sai nature of course. Sai a kaman education.
Ai, dai kika yi aka tunda miki?
Sai da wata shekara ta zagayo na sake jam, sai na sa education English.
To tun da ba kwatsi ne ke son ki karanta kenan ba da kika shiga wajen fara karatu ya gobar maya
wallahi alhamdulillah ni dadi sosai saboda a lokacin ma first semester mu da first class na fada
first class kike kina karatu
sosai Allah ya ga shi dan dai a hankali
kene ke a makaranta ki ni ke son wani challenge ba
gaskiya ban taba
zan ga wasu students sukan ce suka samu matsala ta kuma wani malami ya dame su ke yana son su kuma kamar
Dr. Asham matsala ba
ya zo da soyayya
gaskiya kam Asham jalla
kike kin kammala
a a yanzu dai zan kammala tunda yanzu level 4
ina ce ga makaratu me buri ki ne ke son
ki ga makaratu buri da ni ne aiki na sama aiki
kike
Oh,
to kuma haske karanta education ne sai wace shi kuma
sai dai ina so in na samu zan aiki a work office sai ko jam office amma ni ba ni ce ko
jam office
wala san dide
ni san ke san work office ko jam office
saboda ni gani nake kamar sai yafi dace a dare
kin akwai wani gyara ne da kike kurin ki taro idan kika yi a wadannan wurare
wurin jam office nake so
eh
saboda sai kaga mutum ya rubuta jams ɗaya su biyu ya ta faduwa ko kuma a zo a ce wasu classes din a rike amma dai yanzu tun da aka dawo da computer ba na gama abin ya rage
to kina kina in kika je kuma za ki iya kawo wani gyara ne ko wani ci gaba
to Allah ya sa
wani irin kila za ki yi
wa mata su tashi su yi karatu saboda karatu yana da amfani sosai da sosai
yawa
na gode
Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria Thank you.